أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شعبك دوة ذكيدة شكرا تدبور تدبور الأربعين دوكو هجرية وان دي داتي شعبك دوة شدة شكرا تدبور إشرين دبي ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine as-sunan na al-imam abi daud rahimahullahu ta'ala kuma gushe ba cikin shi muna cikin kitabut tahara cikin kitabut tahara zan mu tashi babu na 199 babul wudu'i min ba'da al-ghusl baban da ke bayanin yin arwalla bayan wankan janaba zan mu tashi hadisi na 247 haka ne ko nan ne muke ko 247 al-imam al-hafiz abu daud Allah mushi rahama yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad an-nufaili akhbarana zuhayr akhbarana abu ishaq an al-aswad an aisha aswad shine aswad ibn yazid qalat take cewa aisha kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance يغتسل ويصلي الركعتين ينايم وانكا يي صلى ركعه بيو وصلاه غداته da kuma sallah ta sahi sallah ta asuba yace wala urahu yuhdisu wudu'an ban ganin annabi yana sake arwalla ba'da al-ghusl yana kirkirar wata arwalla bayan yayi wankan wannan eh ma'ana yana wadatuwa gami da arwallar shi ta farko wanda a lokacin wankan kamar da zo cikin wasu ruwayoyi dan saboda hadasi karami yana shigewa cikin babban hadasi yana daukuwa idan an dauke babban hadasi in abu dan saboda an wanke dukkan gabbai al-imamu tirmizi Allah mushi rahama bayan ya kawo wannan hadisin yace haza qaulu ghayr wahid min ashabin nabiy wa tabi'in Allah ya tawaddau ba'da al-ghusl wannan ita ce magana cikin diyawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai cewa mutum in yayi wankan janaba ba sai yayi arwalla ba mai sharhi yace babu shakku akan cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi arwalla cikin wankan nan nashi arwallar yana yin ta ne kafin ya cika wankan wannan kuma sunna ce tabbatatta amma bayan ya gama annabi alaihi salatu wassalam ba a rawaito ba cewa bayan ya gama wankan kuma yana yin wata arwalla ko wankan janaba shi kadai ya wadatar tirmizi da nisa'i da ibnu majah sun rawaito shi daga aisha suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau ba'da al-ghusl su arwaye su korewa ma akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayya arwalla bayan yayi wanka wanda cikin sanad hadisi ne wanda yake hasan didda yazo a cikin sunan ibn majah yake cewa al-ba'da al-ghusl min al-janaba hasanu idan mutun yayi arwalla abu ne mai kyau amma ba dora mashi akai ba a cikin baban wanda suka rawaito hadisi marfu'i akwai ibnu umar ya rawaito irin shi kuma ya rawaito mauqufi yake cewa an tambaye shi gami da arwalla bayan wanka wa ayyu wudu'in yace wa ayyu wudu'in a'ammu min al-ghusl yace wata arwalla kuma ta hi wanka gama jiki wanda ya wanke jikin gaba ɗaya shi ma wancan kuma ibada ce wanda ta dauke wannan kin ta dauke mishi arwalla wa kamar yadda ibnu abi shayba ya kawo wannan asar kin nashi haka nan ibnu abi shayba da ya rawaito daga gare shi yake cewa ya ce ma wani mutum ni ina arwalla bayan wanka yace lalle kai dan zulfafawa ne da wuce gona da iri kenan wannan yake nuna cewa arwallar wannan ta wankan janaba da aka yi ta wadatar mafi yawanci mun san da wannan matsala amma ba mu san dalilin ta ba mu san hadisin ta ba wannan shine hadisin da malamai suka tahi akan shi kuma mafi yawancin su sun tahi akan haka dan saboda sahihin hadisi ne babe na gaba babe na 100 babul mar'ati hal tanqudu sha'raha inda al-ghusli baban da ke bayanin mace hal shin ta warware gashin kitsan kanta wajen wanka hadisi na 248 haddathana zuhair ibn harb wa ibn sar qala kenan mutum biyu abu dauda ya amsa wannan hadisin daga malaman shi guda biyu da sanadi daya dukkan su suka ce akhbarana sufyan ibn uyayna an ayyub ibn musa an sa'id ibn abi sa'id an abdullah ibn rafi maula ummu salma maulani barnan bawa ne na ummu salma an ummu salma qalat daga ummu salma take cewa inna mar'atan min almuslimin wa tamacce daga cikin muslimi wa qala zuhair amma arwaye zuhairu shi yake cewa innaha qalat ita tana cewa kenan nan abu al-imam abu daud tamyizi ne yake na bambancewa tsakanin malaman shi ga wancan yace kaza wancan yace kaza kenan daga nan abin da ya gaba a ruwayar Zuhair ce kawai banda Ibn Sar inna ha qalat tace ya rasulullahi ya ma'akin Allah anni mar'atun ni mace ce ashuddu dufara ra'asi ina darme kitsan gashin kaina afa anquduhu lil janaba shin zan warware shi idan zan yi janaba qala sai ce inna ma yakfiki abin da ya wadatar miki sani dai kawai ya wadatar miki an ta hafi ni alaihi salasan ki kwarara mushi ruwa ki kwaso ruwa ki kwarara mushi sau uku wa qala zuhair arwayar zuhair yace tahasi alaihi salasa hasayatin mimma ki kwamfato mushi kwamfatowa uku ta ruwa ki zuba mushi summa tufidi ala sa'ir yasariki sannan ki kwarara ruwa a sauran jikinki yace fa iza anti qarda hurti idan kin yi haka to kawai kin yi tsarki tsarkinki ya wadatar yana nuna mata ba hita onke ba ba hita warware ba Al-Imam Ibn Abza a cikin hadisin Ummu Salma yake cewa da take cewa dufura ra'asi bi fatahi dadi ne amma a ce mishi abin nan dafara ra'asi ko dufura ra'asi amma ƙasa a yi mishi wasali ƙasa malami ba su tai akan shi ba jam'i ne na dafira kamar safina safina sufun ake cewa haka nan ita ma dafira sai a ce dufura ra'asi Al-Imam Al-Khattabi yake cewa wannan hadisin dalili ne akan cewa idan mutum idan dan nitsar da hannun shi cikin ruwa ko kuma ya jika jikin shi ba tare da cudawa ba da gudanar da hannu ya wadatar mushi wannan ita ce magana ta malamai da dama na fiqhu sai Malik ma'ana ar wallahi in zakai ai mun san da cewa mu a mazhabin malikiya har da addalku a ciki to su malamai jama'ar da dama sun tayi akan cewa kawai in kamma hannun haka ma cikin wani ruwa ka huddo shi kawai ya wadatar ba sai ka babu addalku a ciki saboda wannan dalila yace sai Malik dan Anas dan saboda shi ya fada Allah mushi rahama yake cewa idan mutun ya nitsar da hannun shi ko ya sa kafa shi bai wadatar mushi ba koda yayi ne tsarki sai ya sa hannun shi ya cuda ya yi addalku ya hada tsakanin su magana zata zo a shinhuda anan gaba a cikin subulus salam mai sharhin bulugul maram yake cewa al-imamu sanani kenan yace hadisin dalili ne akan cewa ba wajibi bane mace ta warware gashin kanta cikin wankan janaba ko haira kuma ba a shardanta ba cewa ruwan sai ya bi ta tsakar kanta sai ya tarda hatta can karkashin kanta wannan mas'ala ce ta sabani a wajen wasu malamai suka ce bai wajaba ba ta warware cikin wankan janaba amma cikin wankan haira da biki ya wajaba din ta ce in kadisha arki waqtasili a magana Aisha ki warware gashin kanki ki wanka a cikin janaba haka aka gaya ma Aisha yace sai a bada amsa akan cewa wannan hadisin ya ci karo da wannan hadisin sai a hada tsakanin su akan cewa umarnin da aka ma Aisha na cewa ki warware gashin kanki cikin wannan cikin haila da biki sai a ce dan saboda mustahabbanci ne ba wajibi bane kuma a bada labari akan cewa shi kuma na Ummu Salma gashin ta mai sauki ne sai annabi ya sanda cewa ruwa yana iya nitsuwa har zuwa asalin gashin kanta kenan annabi ya ba kowace amsa daidai yadda ya dace da ita wakila wasu suka ce yajibun naqdi illa ma yasil al-ma'a ila usul shi'r wajibi ne a warware gashin kan in gashin da yawa ne ta yadda ruwa ba zai nitsa bai je can karkashin kan koda ya tarda da kadan bai wajaba ba amma hujja dai a takeice shine cewa ba wajibi bane a warware da wannan hadisin yana sama da wancan hadisin da aka kawo hadisi na 249 haddathana ahmad ibn amr ibn sarf haddathani ibn nafi ya'ni ibn sa'id an usama ta anil maqburi an ummi salma qala take cewa inna mar'atan ja'at ila ummi salma al maqburi yana zamani gidan shi kusa da makabarta shi sai ake nasaba shi zuwa ga makabarta aka ce wata mace ta zo zuwa gurin ummu salma sai aka ambato wannan hadisin qala take cewa fasa'altu laha annabi sallallahu alaihi wasallam hina tambayo mata annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'anahu aka kawo ma'anar wancan hadisin qala fihi sai ya faɗa cikin hadisin yace wagmuzi qurunaki inda kulli khafna ki nitsar da darmin gashin kanki ki tsanki ma'ana a gurin kowace kwamfatowa ki nitsa su a cikin ruwa ki sa su cikin ruwa ba sai kin warware ba zuba musu ruwa kawai ya wadatar al-gamz shine ta kama su ta girgiza da ƙarfi bayan ta sa ruwan a ciki at-tahriku bi shidda shine al-gamz ibnu taymiya yake cewa Allah mashi rahama cikin shi akwai dalili akan wajabcin ballu dakhilu sha'r al-mustarsal anitsa ajika gashi wanda asalin shi ya zubo a zuba ruwa to ya nitsa can cikin asalin gashin ruwa ya tarda shi yace wajibi ne akan alƙashin wannan hadisin hadisi na gaba na 250 haddathana usman ibn abi shayba dan uwan abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كيتوا كانت إهدانا دائم متاكسنتي إذا أصابتها جنابة إذن جنابة تساميتا أخذت صلاة خفنات هكذا سيترقو كنفتا أكو كمرهكا الحفنة شيني حقلها ونن دهن دايا kwalhowa hannu dai shi ake ce ma hafana kenan tayi haka ta zuba tayi haka kuma ta zuba dan saboda hannun dai tana rike da wannan gashin kan da shi tana cuda shi yasa za a kira shi da abun nan alhafana hatta tayi to uku haka za kamar haka yace ta anibi kafai hajami'an tana nihin da tafukan ta gaba daya fatusubbu ala ra'sa sai ta zuba a busa kanta wa akhadha biyadin wahidatin sai ta riko da hannu guda tace fasabbata ala hadha shi kai ta zuba akan wannan tsagen wal ukhra ala shikil akhar hannun guda kuma yana tsagen guda kida ya bayyana abinda ake nihi wa fi hadha alhadith a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa azwajin nabi lam yanqudna dafa'ir ru'usuhunna matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam suwar rigashin kansu wajen wanka a wajen wankan janaba munziri yace bukhari ma ya huddo da wannan hadisi shi yasa muka ce mazhabin cewa ba a warwarewa shine mazhabi wanda yake daidai حديث نا 251 حدثنا نصر بن علي اخبرنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشه بنت طلحه عن عائشه قالت تكي چوا كنا نغتسل من كسانچي منا ين وانكا وعلينا الدماد منا تاره د تصمن د مكي درما غاشي دشي الدماد ا وان لوكاچي انا اي كيرن شي د شوشو سو وانچن لوكاچين د با شوشو اد كوبا تصم ما اكي ددرما كان ان غبا غاشين غوري داي سي ا درمي شي د وانن تصمن تصمن نن شي اكي چيما الدماد wa nahanu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhillat mu tare da annabi alaihi salatu wasalam muna ubabu harami tare da mu wa muhrimatun kuma muna da harami ma'ana muna aikata duka biyin tare da annabi alaihi salatu wasalam yake nuna halaccin yin abun wa fil ma'ana abinda suke nihi kunna nalqu dafa'iru ru'usana bidami mun kasance muna cakuda gashinan kanmu mun kasance muna cakuda shi da wannan damgikin kuma da turare da nau'in turaren da ake cema alhatami da ma makamancin wannan mu wanke jikinmu kuma annabi alaihi salatu wassalam yana gani ba tare da ya hana mu ba kenan wannan yana nuna ikrari ne sunna ce takririya daga annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 252 haddathana muhammad ibn auf qala qara'atu fi asli isma'il ibn ayyash na karanta cikin asalin isma'il ibn ayyash mun gani a cikin sharhin wannan litta at-taqrib na al-imam an-nawawi cewa qira'a akan asalin littafin malami daidai yake da shi ya baka labarin amma malamin su don adalci suna bayyanawa kenan nan wijada ce asali ne akan wijada qala ibn auf yake cewa akhbarana muhammad ibn isma'il an abihi haddathani damdam ibn zur'a an shuraih ibn ubayd qala yake cewa aftani jubair ibn nufair ya bani fatawa anil ghusl min al-janaba gami da wankan janaba anna saubana haddasa mu cewa saubana ya basu labari annahu mustaftau nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa su sun nemi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam zalika gami da haka fa qala sai yake cewa amma rajul amma shi namiji faliyan sur ya hayato ko kuma faliyan shur ko kuma ya watsa ra'asahu kanshi faliya gasilhu wa tayabul ma'ana gashin kanshi tunda su gashi ne gare su mai yawa irin na mata ya sauko har kasa yayi faliyan surku da faliyan shur duka abu ɗaya ne yake ni ya warware shi har gitsa shi haka dada in so ya zuba ruwa ta yadda zai shiga ko ina yace buluga usul sha'r ya kai asalin gashin kanshi asalin gashi shine inda asalin kan ya tsu gashin ya tsuro shine usul din nashi yace wa ammar mar'a amma mace fala alaiha anta Allah tanqudu babu lahi a gare ta in ba ta warware shi ba lita garifa ala ra'asiha salasu garfat takwamfato akan takwamfata guda uku bi kafai ha da tafufukanta algarfa ita kuma da hannu bi mun ga cewa alhafna hannu daya algarfa ita kuma da hannu bi haka kenan ta kwarho ta zuba shi yasa aka ce bi kafai ha da tafufukanta a nan gurin ya kawo dogon bayani mai aunul ma'bud yake cewa bai magana ta hudu yace la yajibu naqdu ala nisa'i ba wajibi bane ga mata warware gashin kansu ko da ruwa bai kai asalin gashin kan ba wanda aka kitsa kuma ya wajaba ga maza su kuma ko da ruwa bai kai ba asalin gashin kansu ya hada shi ga baki daya wannan mazhabin shine mazhabi mai karhi bayan ya kawo mazhabi da dama wanda ba zan mu tsaya kawo su badan ba bayanin fiqhu muke yi ba wannan shine mazhabi mai kyau akan cewa ba wajibi bane kawai sai tawarware kamar yadda ya gabata had babe na 101 babun fil junubi yaghsilu asahu baban dake bayanin mai janaba ya wanke kanshi bil khadami da nau'in turaren da ake cewa al khadami al khadami al imam al azhari Allah mashi rahama yake cewa bil fatihi wanda suke hada shi da kasara al khadami sun yi kuskure al khadami yake kamar yadda ibn rasulan yayi bayani yace wani tsoro ne wanda yake mai kamshi turare ne mai kamshi na tsoro amma wanda suke sawa su wanke gashin kai da shi dan saboda ya rika kamshi babu hadisi na 253 haddasana muhammad ibn ja'far ibn ziyad akhbarana sharik an qais ibn wahab ar rajul min bani suwa'a suwa'at ibn amir an aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya kasance yaghsilu ra'sahu bil khidami ya kasance yana wanke kanshi da nau'in turaren da ake cewa khidami wa huwa junub yana da janaba yace yaji tazibi zalika yana wadatuwa gami da wannan wala yasubu alaihi alma bai yazuba ruwa a bisa kan nashi wannan da yake cewa yastajibi zalika ibn raslan yana cewa yana wadatuwa da ruwan da aka kuda da alkhadamikin wanda shi alkhadamikin ba za a ce an wadata da shi ba ba tare da ruwa ba ma'ana yana ne kamar yanzu masalan ka dauki ruwa wanda ka sa sokilin a ciki ka wajen wankan janaba ka dauki ruwa wanda da kai sokilin a ciki ka wanke kan naka da shi ka wadata da shi ba tare da ka ba tare da ka abin ba tare da ka darwaye ba sauran jikin kuma ka ci gaba da wanke shi kina wannan shine yake nihi kuma wanda yake nunin cewa halaccin yin wankan ibada sanya mishi sabuli ko makamancin wannan dan saboda shi ba najasa bane kuma shari'a ba ta yi hani akan shi ba wankan jana'iza da diyar annabi alaihi salatu wassalam lokacin sa magariya ita ce sabulin sai ita ce sokilin kin su annabi alaihi salatu wassalam wajen wanke diye shi yayi umarni da cewa asa wannan magariya wanda kuma ita ce sabulin wancan lokacin da su malamai suke hujja da makamancin shi eh wanda wannan shine bayanan duka rike cikin sharhi na yi talhisin shi ya halitta yin hakan kin babe na gaba babe na 102 babun fi ma yufid bainar rajul wal mar'a min al ma baban dake bayanin abin da za a zo tsakanin mace da namiji na ruwa hadisi na 254 haddasana muhammad ibn rafi akhbarana yahya ibn adam akhbarana shariki an qais ibn wahab ar rajul min bani suwa'a ibn amir an aisha daga aisha fi ma yufid bainar rajul gami da abin dake kwararowa tsakanin namiji wal mar'ati da mace min al ma'i na ruwa qala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhuz kaffan min ma annabi ya kasance yana daukan tafi daya na ruwa ya subbu alai alal ma yana zubowa akan ruwa summa ya khuzu kaffan min ma sannan sai ya dauko tafi na ruwa summa ya subbuhu alai sannan ya zubo a jikin shi ruwan wannan hana nihin ruwan mani ma'ana yana dauko ruwa ya zuba ya wanke gaban shi inda kazamta ta taba sannan kuma ya dauki ruwa ya wanke sauran jikin shi kamar yadda ya gabata a cikin sauran wannan na abun ga sufar wankan annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu suwaydi Allah mashi rahama a cikin littafin shi al-mirqatu su'ud yake cewa waliyuddin al-iraqi yana cewa ma'anar shi al-iraqi mai alfiyati al-iraqi Allah mashi rahama yana da littafin abun nan sharhi da yayi masu hadisi masu yawa az-zahiru anna ma'anal hadisi annahu kana idza hasala fi saubihi aw badlihi mani annabi ya kasance idan cikin tuhon shi ko jikin shi an samu mani ya taba jikin shi ya khuzu kaffan mimma he dokiyo tahi daya na ruwa ya zuba a jikin shi dan saboda gusar da wannan mani sannan abin da ya saura na cikin ƙwariyar sai ya wanke sauran jikin shi ya tsartace jikin shi ya ci gaba da wanka da shi shine ma'anar hadisin babu na 203 babu mu'akalatul haidu mujama'atuha baban dake bayanin yin abinci da mai haila da kuma zama da ita ma da cakuda da ita shine mujama'a hadisi na 255 حدثنا موسى بن اسماعيل شيني التبوزكي اخبرنا حماد اخبرنا ثابت البناني ان انس بن مالك قال يكي توا ان اليهود كانت يهودا واسن كسانشي اذا حادت منهم المرأة ادم مچتاي حيلا اچكينسو اخرجوها من البيت يسو حدى ترغ اچكين لكن قطا قطا بات زمادسو ولم يؤكلوها ولم يشاربوها بس چين ابن چرى اتا بس شان ابن شاد اتا ولم يجامعوها في البيت بس حدوها ما دا اتا اچكين لكي فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سي aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da haka fa anzala Allah ta'ala sikirahu sai Allah sabko da wannan aya wa yasalunaka anil mahid suna tambaye ka game da lokacin haira mace ce qulhu azam ko kuma mahallul haid kamar yadda malaman tafsiri sun yi ta sabani akan al mahid qulhu azam kace musu kazamta ce fa'tazilun nisaa fil mahid wanda suka ce al mahid ana nihin shi gurin hailan ma'ana farjin maccan cewa kazamta ne magana su inda zata yi hujja inda aka ce huwa azan dan saboda in lokacin haila ne in zamanul haid ne zamanin ba za a kira shi ba da cewa kazamta ne yace fa'tazilun nisaa fil mahid kunisanci mata a gurin hairarsu har zuwa karshen aya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jami'uhunna fil buyut ku hadu da su a cikin daki nan kan wani hoye fasara shi da jima'i kaw haduwa zama guri daya ku zamana da su a cikin daki yace wasalu kullu shay'in ghayra nikah ku aikata duk abin da zaku aikata da su banda wannan banda saduwa faqalatil yahud sai yahudawa suke cewa ma yuridu hadha ar-rajulu an yada'a shay'an min amrina illa khalafana fihi wannan mutunan bai nihin duk wasu lamurran mu sai yake sai ya saba mana duk abin da muke gaji uwaye da kakanni sai yake wannan annabin sai ya saba mu faja'a usayd ibn hudayr sai usayd ibn hudayr yazo wanda a cikin bukhari mun ga shine wanda hutullar shi ta haska mishi har zuwa gidan shi wa abbad ibn bishr da abbad ibn bishr ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah innal yahuda taqulu kaza wa kaza yahuda ho kaji abin da suke cewa suna cewa kaza da kaza afalanan ki wannan fil mahiy shin bazan musadu da su ba a cikin wannan lokacin haila su ko musadu da su kin dai sauran abubuwan a bari dan yahuda su ga cewa tahiyyar daya ce an dan yi sadan haran hada kai da su ya ga mushi wannan magana annan da yake cewa afalanan ki wannan bazan mu aure su ba aure ba aure kawai shine saduwa yake nihi anan yake cewa ita isna kullu shay'in illa nikah an nikah jima'i kawai yace fatama ara wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai huska annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauya ma'ana ta gayyara hatta zananna har sai da muka yi zatan annahu qad wajida alaihima cewa ya samu damuwa akan su wajida ya samu damuwa akan su ba wajada ba fa kharaja sai suka huta fastaqabaltuhuma wa wajada wajida shine samun damuwa samun a baka gyara ba a gyara ba a gyara cikin asalin litai ya samu damuwa akan su fa kharaja sai suka huta fastaqabaltuma hadiya masu abun nan masu musallas suna kawo shi wajada da sauran su guda uku wanda da damuwa da samu da sauran su da wadata yana abun nan guda uku duk da wasu daga cikin su suna sabani wajen malaman wajen wasalcewar ta su yace a sabanin abin da ake nihi in an kawo shi ake ba wai asalin kalma ba ita gaba ɗaya a ko ina yace fastaqabaltuma hadiya sai wata kyauta ta fuskanto su min labanin ta nono ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutane bayan sun tahiye su sai aka kawo ma annabi kyautar nono fa ba'asa fi asarihi ma sai annabi ya tura aka bi bayan su aka bi sawun su fasaqahuma aka shayar da su kenan tunda jama'a sun yi tunanin cewa annabi yayi hushi da su ne ana kawo kyautar nono ne ce ku je ku kai ma wancan mutanen biyu da suka tayi dan a san cewa babu damuwar tare da shi annabi alayhi salatu wassalam yace fazanna na sai muka tabbatar annahu lam yajid alayhi ma cewa annabi bai samu damuwa akan su ba zanna ta farko a matsayin ta zanna ta bi kuma wannan a matsayin hakika tabbas muka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu gami da abun nan kin su ba hadisin yana da masaloli na farko ya halitta jin dadi da mai haira ba tare da saduwa ba abinci da kusantarta da zama da ita duka ana yi saduwa ce kawai ba za a yi ba nabi hushi idan ya kasance in an keta alhurma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba in an keta tashi ba na uku shurukin attabi'in da gadibul matabu wa adamu muraja'ati ilahu bil jawab lokacin da aka ce shugaba yayi hushi to bai kamata ba a ci gaba da mushi muraja'a kaga kyale shi suka idan saboda kyakkyawan ladabi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya sabka na gaba almu'anasa wal muladafa ba'da algadabi mutun yayi ɗaya bai kewa da kuma bi da sannu da tabsasawa bayan ya sabka daga hushin shi dan annabi da ya sabka gashi har kyauta sai yan musu dan a san cewa bai damu ba akan abin da suka yi hadisi na 256 haddathana musaddadun haddathana abdullah ibn daud an mis'ar an al-miqdam ibn shuraih an abihi an aisha qalat take cewa kuntu atar arqul azama na kasance ina tsotsar kashi wa ana ha'idun ni ina mai haila fawdihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai in ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa yad'u fa mahuse aza bakin shi kai mawdi allazi fihi iwada'atu inda na aza baki na nema tace wa ashrabu sharaba ina shan abun sha wa unawiluhu sai in ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun shan fa yad'u fa mahuse aza bakin shi fil mawdi allazi kuntu ashrabu minhu a gurin da na sha duka wannan tsananin kauna ce yake tsakanin Aisha da annabi alaihi salatu wasalam kuma yake zahara mata da bayyana mata wannan kaunar da ke tsakanin shi da ita hadisin kuma yake nuna mana cewa idan mai haila cin abincinta daga mai da Abu Dauda ya kulla cin abinci tare da ita da kuma shan abin sha tare da ita da zama guri ɗaya tare da ita duka ba haramun bane dan ga annabi yana yi da Aisha hadisi na 257 حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفيه عن عائشه daga Aisha kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yada ra'sahu yana azakan shi fi ajri abusa abun nan cinyata fa yaqra'u sai ya karanta wa ana ha'id ni kuma ina mai haila kun ga hajiri kamar yadda muka gani a musallasa qudurub an haja wannan yake nuna shi ma abinda al-imam ya kulla babi akan shi ya halitta mu'amala da zama da mai haira matukar an kiyaye saduwa da ita babi na 104 babul ha'id tana'ul min al-masjid baban dake bayanin mai haira ta biqo wani abu daga masallaci hadisi na 258 hadathana musaddad ibn musarhad akhbarana abu muawiya an al-amash an sabit ibn ubayd an al-qasim an aisha qala take cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake ce mini na wulini al-khumra kiba bai komin abun sallan nan abun sujada min al-masjid daga cikin masallaci al-khumra yace ce abun as-sajada qultu sai nace inni ha'id ni fa haira gare ni fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in haira take lalle haira ta ke laysat fiye diki ba a cikin hannunki take ba abinda zake dauko da hannu zake dauko shi haira ko ba a hannu take ba kenan ya nuna cewa halaccin shiga mai haira masallaci ta dauko wani abu ta kawo ba ta zamna ba da mai janaba da mai haira ya halitta su wuce al-mururu fil masjid ba lal mukusfi su wuta masallaci su wuce kamar yadda muka gani a Bukhari amma ba su zamna a ciki ba su zamna a ciki shine abinda aka haramta nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilayk